hikimar wannan magana nuna maka komai na Allah sanin sanin kiyama tana zuwa ajali na zuwa wadanda ke ban kasa a yanzu a kwance inda zake ce ke kasa gaya min tunda daga gawan farko zuwa yau nawa kika hade da kasha labari da kasha labari inda kuma tana bada labari amma tsaya lokacin na zuwa yawma idan tuhaddith akhbaraha kiyama na zata bada labari Allah an yi kaza a baya an gina masallati a baya an bauta maka wasu kuma sun sa'a maka a baya na daga ciki har da wani iskancoshi LGBTQ+ tunda abin ci gaba da yaduwa yake har da plus to wannan shine mawdu'in na dauka za ku ce wani mawdu'i ne na daban dan ji shi akai karatu